الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. To sannan idan ka gama lazuminka, kai ta'awizi, kai basmala, kai fatihatul kitabi, kai istighfari, kai salatin annabi, kai haylala, to ƙarshe da abin da zaka cika shi in ka ce sayyidina Muhammadur Rasulullah alayhi salamullah, sai ka ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya gama bayani akan lazimi, ka san kusan watanni muka yi ku, to duk bayani yake akan lazimi, saboda Allah kashe mu akan wannan aiki, kashe mu kuma a ciki. Na'am. To shine yace bayani akan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya gabata, da kuma magana akan tasbihi shi ma wannan ya gabata, da an yi na subhana rabbika da ya kawo. To duk wannan da sai ka koma can ka ga bayanin da yake. Amma zikirai na wazifa ta tijjaniya da ake yi, to farko shi ma ana farawa ne da isti'aza, sai bismillah, sai fatihatul kitabi, shi ma bayani wanda yake abin cikawa ya gabata gare shi. Sannan sai astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, shi kuma ana yin sa marra 30, to 30 ake yin sa. Ya zo a cikin al-azkar da muka rawaito a cikin sunan na Abu Dawud da Tirmidhi daga Abdullah ibn Mas'ud, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda yace astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi, yace to za a gafarta masa zunubansa, koda ku zunubin ya kai ya gudu ne daga cikin sahu na yaki, to Ubangiji zai gafarta masa zunubansa. Hakimin Nisa Aburi yace wannan hadisi ne wanda yake sahihun ingantacce. Nace yake cewa as-sayyidi arifi sayyidil arabi ibn sa'ihi ya nabbahar a cikin bugiyatul mustafid, yake cewa ya fadakar akan illa taƙaitawan mu a salafin da ya gabata, mimakon a ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi, sai ya tsaya akan wajen al-qayyum hayy al-qayyuma. Nufin zancensa ya faɗa kawwa, ya ce haƙiƙa ka sani cewa sigal istighfari ya tabbata ne a cikin siga ta biyun fil wazifata a cikin wazifa, to ana taƙaitawa ne akan lafazi wanda ya gabata shine zuwa al-qayyum, walaysa fiha wa atubu ilayhi, babu lafazin wa atubu ilayhi a cikin wazifa. Shi kenan dukkanin waɗannan alfazu guda biyu kowanne ya tabbata ga manzon Allah, inda shi sai dai arbi ibn sa'ihi da astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi, da kuma astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ba tare da wa atubu ilayhi ba, kowanne ya tabbata. To kaga kowanne muka yi ya dace da abin da sunna ta tabbatar da shi. Yace wataƙila zaɓin sa radiyallahu ta'ala anhu ga na farkon da ya yi, yace domin cewa shi istighfari idan bawa yazo da shi to bawa ba zai zama mai ƙarya ba sabanin wa atubu ilayhi da yawa za ka iya cewa wa atubu ilayhi kai zunubi ka ce na tuba to yayin fa daga kuma koma fa kamar kai ƙarya ne ka ce ka tuba za ka kuma koma ba kuma ka koma ka kuma yi to ka kuma akwai ƙarya a ciki amma idan kai kace Allah ka gafarta min kai itirafi da zunubinka kace to Allah ka gafarta min to Allah sai gafarta ma kaga idan yace wa atubu ilayhi kuma ya zama kobe kuma tuban bai kuma komawa kaga ya zama kazibi kin ya zama makaryaci domin shi abinda ake cewa at-tawbatu shine ka jiyo ga barin na zunubi kuma kai nadama akan abinda kai na zunubi koda yake abin da ya zamo ya dace da istighfari ya zamo abun gwamawa ne da ikrarin bawa da zunubin da kuma nadama akan abin da ya na zunubi da kuma azama akan rashin komawa to kaga marji'uhu makomarsa da duk yana kan da zuwa kan tuban da zuwa da tuban da
مجردا أنكرت
وليست كصورة في
الديانة
بها الحمد لله.